Atlantic Life Science Limited babban kamfani ne da ke shigowa yana rabon magungunan yaƙi da cizon macizai da haukan kare a nahiyar Afirka ta yamma bayan bayyanar cutar COVID-19 kamfanin ya ƙara sarrafan wasu muhimman magungunan da za su taimaka yaƙi da COVID-19 ɗin ta tsarin dogara ga kai na gwamnati. Babban jami'in zattarwa wadda kuma shi ya hassasa kamfanin na Dhananjay Tripathi ya yi kira ga gwamnati ta rage sayo magungunan da za a iya sarrafa su gida daga ƙetare.
We wanted to thank your excellency for your vision to develop Ghana as a pharma hub.
Mai martaba, a kokarinka na raya kasar Ghana zuwa wani babban matsayi, ana jinjina maka musamman wurin kafa kwamitin raya sarrafe-sarrafe da kuma fuskantar magungunan kariya a matsayin makaman aiki. Da wannan kaddamarwa, yanzu kasar Ghana na da kamfanonin sarrafa 5 na gida wadda a haɗe ke da ƙarfin sarrafa a shekara da ya yi dala miliyan 133. Mai martaba, saboda wannan albishir muke roƙon gwamnati ta kan ma'aikatan ministan kiwon lafiya ta yi sauki wurin sayo magunguna zuwa sashen sarrafan magungunan ƙasar. Ministan masana'antu da Trade Alan Chirmantin ya bayyana cewar hanya mafi sauki na janye ƙasar daga dogara akan sayo magunguna daga ƙetare ne ƙarfafa masana'antar sarrafan magani na gida.
Mr. President, once there is evidence of enhanced local manufacturing capacity.
Mai martaba shugaban kasa, da zarar an samu shedar inganta masana'antun cikin gida a masana'antar harhaɗan magunguna ɗin, hakan zai samar mana da ginshiki a tsarin siyasa na iya takaita shigo da magunguna da ake iya samarwa a cikin gida. Shugaba Akufo-Addo ya ce samar da aikin yi kai tsaye guda 380 da ayyuka ɗin waɗanda ba na kai tsaye ne ba 2,500 zai rage matsalar rashin aikin yi a Ghana. Ya ce
District One Factory Program focuses on the provision and promotion of commercially viable business ventures.
Shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya na mai da hankali kan samarwa da inganta harkokin kasuwanci masu inganci don samar da cigaban tattalin arziki mai ɗorewa ga al'ummomin karkara. Bugu da ƙari, shirin 1D1F ya yi ƙoƙarin magance ƙalubalen talauci da ke yaduwa da kuma ƙara cigaba a tsakanin al'ummomin karkara. Atlantic Life Sciences Limited ya ɗau mataki a cikin shekara ta 2017 tare da goyon bayan gwamnati don kafa wannan sabon wurin a fannin kiwon lafiya tare da tsunduma a cikin masana'antun magunguna na rigakafin cizon macizai, maganin ɗigawa ido, allura da ƙwayoyin magani a Lakuleku ƙarƙashin shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.